أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يومنا لاربا 18 ga watan shawwal hijra annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 443 wanda ya daidai da 18 ga watan mai miladiya ta 2022, wanda insha Allah wannan majalisi da muka saba karatun wato sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama, sifatu sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama, min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, wato tun daga kabbar al-harama har zuwa sallama kamar kana ganin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah, wanda aka mishi take sallu kama ra'aytumuni usalli. Fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu akan wato fahimtar daidai da aiki da daidai, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu, ya shafe shi daga cikin zukatanmu, ya gafarta mana. Wannan shine darasinmu na 11 a cikin wannan littafi. Sannan kuma kafin Ramadan da muka tsaya, yau za mu tashi mun tsaya a cikin wato gaba ta shida, inda malam ya kawo mana salatul layl, wanda mun gani wato wasu abubuwa daga cikin abin da ya shafi wato salatul layl, har ya zuwa malami kenan mu ƙara karantarwa, in ya so mu ƙara karantar sai ya zamanto mun dora wato kenan daga salatul layl. Wato malam yake cewa salatul layl, sallar dare. Idan aka ce salatul layl, ya riga ya gabata bayani akan salatul layl, kuma abu ne wanda bamu yi ba nesa da Ramadan, za ka gani duka an tashi an yi qiyamul layl. To abin da ya shafi a ce salatul tarawih, a ce qiyamul layl, salatul layl, duka dai sunan ta ne, ko da Hausa da muke cewa asham, duka dai sunan ta ne. Duka sallar dare ita ce sallar dare, wadda ka fara ta tun daga bayan isha'i lokacin da yake farawa har ya zawwa ke tawwa al-fajr, duk lokacin da kai sallah a cikin wannan kamar kayi qiyamul layl. Sai dai wani lokaci ya yi wani lokaci falala, misali wanda zai yi sallar shi da cikin dare wajen bayan sallar isha'i, ko kuma wajen bentur wazir kafin sulusi na ɗaya cikin ukun dare ya kai, ba zai samu ba irin albarkai da alkhairai da suke cikin wancan lokacin kamar wanda ya yi samu wancan lokacin. Kenan wanda zai tashi can ƙarshen dare ya samu a cikin lokaci wanda yake daga rabasa, lokaci wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake saukowa saman duniya, yana neman ina mai neman gafara a gafarta mishi, ina mai neman arziki a azurta shi, ina mai neman dukkan abin da yake so a bashi. Kenan wannan dai sallar da ake yi a cikin dare ita ce ake cema qiyamul layl, ita ce salatul layl, ita ce at-tarawih, duka dai sunan ta ne. Shine yace kana sallallahu alaihi wa sallama rubbama jahra bil qira'ati fiha wa rubbama asaba, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci a cikin salatul layl, kenan sallar shi ta dare, wani lokaci yana daga sauti, wani lokaci bai daga sauti, wani lokaci yana yin ta iya gwargwadon wanda yake cikin ɗakin da yake sallah zai yi, wani lokaci kuma yana ɗaga wanda ma yake waje kusa da ƙofar ɗaki ko kuma kusa da ɗakin, wato zai yi karatun shi. Kenan babu laifi kai ma idan ka tashi cikin dare ka tashi za ka yi sallah, ba laifi ka yi karatunka a asirce, kuma ba laifi ka yi karatunka ka jiyar da kunnenka, saboda wani idan yana sallah idan a asirce ne zai yi kamar nan da nan ya gaji, amma idan ya zamanto yana jiyar ma kunnen shi, wato zai zamanto wato yana samun nishadi, yana samun wato yalwa a cikin wato sallar tashi. Kenan duka wannan ya halatta kana iya kai wannan, kana iya kai wannan. Yaksirul qira'ata fiha taratan, wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana takaita karatu, wani lokaci yutawwiluha ahyana, wani lokaci kuma yana tsawaita, wani lokaci sai ya tashi qiyamul layl yayi karatu dan kadan yayi sallar shi, wani lokaci kuma he ya ja sai ya ja yanda kenan yake so. inan kamar nan muna so mu gani tunda can baya mun gani irin sallolin farilla an ce wannan sallah annabi yana din taka ita karatu wannan sallah yana tsawaita wannan sallah yana tsawaita har yace ma wato Mu'az yace mishi aturidu an takuna fattanan ya Mu'az kana so ka zamanto kana fitina al'umma ne idan ka shigo limanci ka ja su ka ja idan ya zamanto ka shigo cikin limanci ka karanta ma irin mutane wa shamsi wa duhaha wal layli idha yaghsha wa duka wannan dai kananan surorin in ka je kuma zakai sallar ka kai kadai annabi ya ce ka karanta yanda kake so kenan kana so ka ja kana so ka kai kada kenan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan ya kasance yana yi haka nan yace wa yubalighu fi italati ahyanin ukhra wal lokaci kuma yana wato zurfafawa akan tsawaitawa yana kai matuka akan ya tsawaita kamar yanda zan magani wanda hadisi mun karanta shi karantawa ne da muke yi tunda ya riga ya gabata hatta kala Abdullah ibn Mas'ud ga hadisin nan hayyace Abdullah ibn Mas'ud yake cewa radiyallahu anhu sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wa sallama laylatan nayi salla tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama wa tarana falam yazal qa'iman annabi bai gushe ba yana tsaye hatta hamamtu bi amri su'in har sai da nayi yunkurin aikata wani mummunan aiki kila aka ce ma Abdullah ibn Mas'ud wa ma hamamta menene kai yunkura kai aiki na mummuna yace hamamtu an aqda wa azar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace nahi mantu in zamna bar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba da sallar shi wanda salla annabi sallallahu alaihi wa sallam shine Uzayba ya rawaito ruwaya shi ma yanda suka yi salla wata ran tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya shiga yana qiyamul layli sai ya zo ya alwallahi bi fa fataha al-baqara sai bude surat al-baqara fa qala yarka inda al-mi'ah yace to annabi in ya kai aya 100 ina yi fa yayi ruku'i ina annabi sallallahu alaihi wa sallam sama mada kawai ke yahuci fa qultu Uzayfa yake cewa yusalli biha fi rak'atayn to in haka ne kenan zai raba ta guda biyu yayi sallar raka'a biyu da surat al-baqara annabi ya huci har sai da yi da surat al-baqara gabaki da sai mi sun maftata hannisa sai bismillah kuma ya bude suratul nisa annabi ya karanto ya ida kuma ya bude ali imran annabi ya karanta sai da ya karanta ali imran kuma wanda mun gani kira'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake karatu mutarassilan wato yana karatu ne daki daki annabi sallallahu alaihi wasallam daki daki yake karatu ba irin karatun mun bane yanzu idan ka dauki suratul fatiha ka raba ta gida biyu da lumhashi biyu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmid din iyyaka na'budu wa na'budu lumhashi dai ma zai kai suratul fatiha to annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu daki daki dan yace alhamdulillahi rabbil alamin sai ya tsaya yace arrahmanir rahim maliki yawmid din haka yake karatu to aka karanta baqara aya 200 da wani abu ali nisa'i 200 da wani abu ali imran 200 to ka gani lalle wannan sallah ajjata sosai to wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace kuma a cikin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam idan marra bi ayatin fiha tasbihin sabbaha idan yazo da wata aya wanda akwai tasbihi a cikin ta sai yayi tasbihi wa idan marra bi su'alin sa'ala idan yazo da aya wanda ke da kai wato tambaya kamar ka roki Allah subhanahu wataala to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sai ya roka wa idan marra bi ta'awudhin ta'awwada idan ya biyo da wani waje inda ke da kai fa'uziya neman tsari da Allah subhanahu wataala game da wani azaba ko wani abu sai ya haka sun maraka sannan ya ruku'i bayan ya kama wannan surorin guda uku wa fara alailatan wa huwa waj'un sab'u tiwal wani dare kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta as-sab'u tiwal wato wannan surori guda bakwai wanda suke masu tsawo wani tun daga baqara har sai ka zo amma ko tauba ko kuma ka gama ta da yunus baqara ali imran nisa'i ma'ida a'raf an'am anfal wannan su bakwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da ya zamanto ya karanta wannan surar ya harrace wannan surorin guda bakwai ya san su sosai to ya cancanta ya zama malami wannan surorin guda bakwai wataran annabi bai da lahiya ma shine yace wa huwa waj'un wato yana da wannan rishin lahiya a jikin shi ya karanta wannan surorin guda bakwai a cikin qiyamul layl kenan ka gani yana tsawaitawa wani lokaci wa kana ahyanan yaqra fi kulli rak'atin bi suratin minha wani lokaci kuma a kowace raka'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta sura ɗaya daga cikin wa'annan surorin kenan duka annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi mun ban manta ban nan ne muka tsaya a darasi na gaba da sai yace wa ma ulima annahu qara' al-qur'ana kulluhu fi laylatin qatt bal innahu lam yarda li dhalika li abdillah bin amr radiyallahu anhu hina qala lahu اقرأ القرآن في كل شهر اقرأ القرآن في كل شهر قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في 20 ليلة قال قلت إني أجد قوة قال فقرأه في 7 ولا تزيد حقنه تاونت لأني نسخة تاوية ولا تزيد على ذلك أيوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أسامة شبيا كرن دع القرآن أتكين قيام الليل تكيش ya tashi zai sallar dare ya tsabke alqur'ani gabaki daya a ba ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka an samu da yana tsawaitawa nan mun ce ya karanta sura babu sura bakwai wannan surorin masu tsawo amma a qiyamul layl ya tashi ya ce ya tsabke alqur'ani dukan shi a dare guda to ba ta samu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan har ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yarda ba akan ayi haka nan tunda yace ma Abdullahi dan Amr yarda Allah ta tabbata a gare shi yake ce mishi mine yace ikra alqur'ana fi kulli shahr kai kokari a kowane wata ya zaman to ka sauke alqur'ani kana sallah cikin dare to sa program kowane wata ka sauke qur'ani yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni ajidu quwwa ani ina jin karfin ina iyawa in yi hiye da haka kamar ya nuna cewa misali a wata guda kamar ya sauke qur'ani ya mishi kadan sai yace mishi to faqrahu fi 20 layla to dare 20 ka karanta shi a cikin dare 20 haka yace mishi da inni ajidu quwwa ya nuna mishi cewa wato yana jin karfi wanda zai iya yin sama da haka nan yace to faqrahu fi 7 wala tazidu ala dhalika ka karanta shi a cikin sati guda kada ka kara akan wannan wannan kenan sai aka samu wasu ruwayoyi wanda suka nuna kuma shine yace sun marakhasa lahu an yaqrahu fi 50 kamar yadda yake ruwaya cikin sunanin Nasa'i da Tirmidhi yace sai aka rangwanta cewa mutun ya sarki alqur'ani a cikin kwana 5 bancin hakanan sun marakhasa lahu an yaqrahu fi 30 kamar yadda ruwaya cikin Imam Sahih al-Bukhari da kuma sunan Musnad Imam Ahmad aka rangwanta cewa mutun ya karanta shi a kwana 3 wani hawa an ya karahu fi aqalli min zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani kada ka sauke alqur'ani wato kasa da kwana uku kada ka sauke alqur'ani wa allal zalika fi qawlihi man qara alqur'ana fi aqalli min 30 lam yafqahu wa fi lafzin la yafqahu man qara alqur'ana fi aqalli min 30 annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mana nuni akan dan me yasa yace ka karanta alqur'ani wato a sauke shi a cikin kwana uku yake cewa dukkan mutumin da ya karanta alqur'ani a kasa da kwana uku to bai fahimci ba alqur'ani a wanda ba zai yace bai fahimci ba alqur'ani mutumin da ya karanta alqur'ani kasa da kwana uku kenan duk yanda kake yin wato abin da ya shafi fawa kenan ka zamanto ka yi kwaikwayo ka yi didi wato da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ya zamanto ka yi guluwi to zaka gani mu kuma sabanin haka nan zaka ga irin wannan zamanin wasu daga cikin ƴan uwa zaka gani in suka dauki lasifika alqur'ani a lokacin za a sauke shi a dare daya za a ce sai an sauke alqur'ani wai kuma sai an yi ƙari da 20 ma a sauke sattin in kuma a ƙara 20 kaga kenan wajen nawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya karanta alqur'ani a kasa da kwana uku to bai fahimce shi ba kenan yi kokari ka ringa bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan irin wannan karatun zaka gani kai kanka wanda kake karatun wata ran baka fahimtar me kake wai saboda kawai tahiya ne kake haka kai kana tahiya ne kai haka wanda kake bancin cutar wanda ake samu wanda mun yi magana akan shi to kai kanka baka fahimta alqur'ani shi kuma alqur'ani hikimar da aka alqur'ani an sako shi dan kai tadabburin shi da yaddabaru ayati dan kai tadabburi ka ringa jin ma'anar menene Allah subhanahu wata'ala yake fadi wato ka zamanto kana ibada kana ta'abbudi da shi sannan kuma sai malam yake cewa summa fi qawlihi lahu sannan da fada shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yace fa inna li kulli 'abidin shirra yace na daga kowani wato mai bauta abid mai bauta shirra shine abin da ya shafi nashati idan aka ce shirra shine ka samu lokacin da kana cikin jin dadi kana cikin nishadi zaka iya yin abu sai yace wali kulli shirratin fatara kuma na daga kowani jin dadi kuma akwai fatara wanda zaka biyo shi shine wato samun kasala kenan samun kasala fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ati sai malamin yace maka imma ya zamanto zuwa ga sunna imma ya zamanto zuwa ga bid'a zan mu dawo kan wannan magana yace fa man kanat fitratuhu ila sunnati faqad ihtada dukkan mutumin da ya zamanto wato lokacin da yake cikin gajiya zai koma ga zuwa sunna ne to faqad ihtada haqiqa ya shirya wa man kanat fitratuhu aw man kanat fataratuhu ila ghairi dhalika fa ila faqad halak dukkan mutumin da ya zamanto kuma wato gajiyar shi zata koma wani haka nan to zai ya halaka limalan nan yake so ya ga ima a wannan fakara yake cewa fa inna likulli abdin shirra wato duk abidin shirra dukkan wanda yake da bauta yake dukkan mai ibada mai bautawa Allah subhanahu wataala yana da wani lokaci da yake da nashadi yana da wani lokaci da yake jin dadin yin ibada misali kai ne lafiya kalau akwai lokacin da hatta da sallah in ka zo yi zaka ji ka sallar da kake an tsakake komi kana kawo shi daidai yau daidai wani lokaci kuma zaka ji ka bakka da nashadi a cikin al'amarin nan shine yace kowani mai bauta mai bautawa Allah to yana da wannan sai yace mi wali kulli shirratin fatara dukkan kuma wannan jin dadin wannan nashadin da kake da bayan shi wani lokaci zaka ga kana cikin wato kasala kana cikin ta'ab kana cikin wato rauni a jikinka sai malamin ya ce fa imma ila sunnati wa imma ila bid'a ko ka koma zuwa sunna ko kuma ka je bid'a menene yake ne ka koma zuwa ga sunna lokacin da kake cikin nashadi kana kawo ibada lahiya lau to lokacin da kake bakka da nashadi akan ibada idan kace zakka sai ka kawo ibada yanda lahiya lau yanda kake cikin nashadi to sai ka yi guluyi ka koma zuwa ga bid'a amma idan lokacin ka nemi sunna to sai ya gani sunna ta wadatar ma da wani abu misali kai ne bari mu bada misali saboda abin ya bayyana misali mutun ne an sawwake maka lokacin da kake sallah idan ka gaji baka iya tsayuwa mi zaka yi zama zaka yi ka ci gaba da sallar ka to mutun ya zo ya gaji bai iya tsayuwa yake kuma shi dole sai ya tsaya karshe mi zai ji sai ji magana in ka je ka rikice ma wajen kana karatun zakarin ga zagi baka sani ba ka je ka zagi Allah to kaga matsala ne to kaga wannan kai gulu ya kai ka koma ga bid'a kuma shine sai ka koma ga halaka ko kuma ya zama to kana sallar kafai ko kuma ana sallar a tayi sujada a barka to ka gani duka wannan tana faruwa kuma to menene ya dora ma mutum mutum ya dora ma kan shi ne abin da yake wato ya tsananta akan shi shi yasa shi kuma addini ya kawo maka sauki ka gaji baka iya ka zamna kai ne kana azumi sai zaman to azumin nan baka iya kai shi zakka halaka idan ka tsaya ka ce eh ka kai shi ka san halaka zakai ka ce a kai baka aje azumi ba ya zakai ka karya azumi ka gani zakka je ga halaka kenan ka aishi sai ka koma sunna shi yasa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta kawo maka komi a yassare komi an kawo maka a yassare in baka iya kaza zaka yi kaza in baka iya kaza zaka iya kaza in baka iya sallah a tsaye kai azamne in baka iya azamne ka kishingida kai in baka iya kishingida kai da idan ma aka ce to me ya kawo wannan sauki a addinin musulunci amma kai ne kace har sai ka tashi ka kama da wani abu wanda ya tabbata wata mata cikin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne in ban manta ba wanda a masallaci ta zo ko kuma namiji ne ya zo yana sallah cikin dare dan kariya ya gaji dan kai ya zamanto wai ya zamna ya samu ya kulla da amujin masallaci kin shiki ne masallaci ya kulla wani abu ya darme jikin shi to kaga wannan ai bai ba wannan sabanin sunna ne wannan kenan kaga ka shiga wata hanyar bid'a kenan duk shine malamin yake maka bayani a nan yace fa imma ila sunnati wa imma ila bid'ati yace faman kanat fataratuhu fataratuhu ila sunnati faqad ihtada, dukkan wanda lokacin da ya samu wato rauni ya samu wato bai da jin dadi zai koma ga sunna ne, to wannan wato ya samu shari'a, wanda ya zamanto kuma akasin haka malam yace to faqad halaka, to ya halaka. Walizalika malam yake cewa saboda haka ne kana sallallahu alaihi wa sallam la yaqra'u alquran fi aqalli min thalath, shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karanta alqurani kasa da kwana uku. Kenan abinda muka fadi kasa da kwana uku, kada ya zamanto kace ka sauke alqurani duk yanda zakai, ya zamanto kai shi sama da kwana uku yanda annabi sallallahu, in kai kokari ne a kwana uku, kana so ka sa sati sati wanda a kiyamul layl ka karinga wato sauke alqurani, karinga sauke alqurani a duk sati. Sai yace wa kana yaqulu, haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa man salla fi laylatin bi mi'ati aya bi mi'atai aya fa innahu yuktabu min al-qanitin al-mukhlisin, wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa dukkan mutumin da yayi salla a cikin dare da mi'atai aya aya 200 kai kiyamul laylan ka da aya 200, to fa innahu yuktabu min al-qanitin, za a rubuta ka daga cikin masu bauta Allah, masu matukar wato bauta Allah subhanahu wa ta'ala, masu yi mishi biyayya, al-mukhlisina masu kyautata ayyukan su, masu ikhlasi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, sai ka samu ka shiga kenan can cikin wazakirina Allah kathiran wazakirati. Wa kana yaqra'u, haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karanta fi kulli laylatin aqwata dare bi bani isra'il, da surati bani isra'il ita ce kenan surati isra da kuma az-zumar da kuma surati zumar, wato yana yin wato qiyamul layl da su kina, wannan duka sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ce wata lokaci yana ja, wani lokaci yana takaita, wani lokaci yana karanta aya 200, wani lokaci ya ce kaza, kenan duka kamar yanda muka ce idan sunna ta zo ta ta'addadu ba so kai kullun ya zamanto abu guda kake, ya zamanto yau in kai wannan gobe kai wannan, yau in kai wannan gobe ya zamanto kai wannan. Sai malam yake cewa wa kana yaqulu, haka ya kasance annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fadi cewa man salla fi laylatin bi mi'ati aya lam yuktab min al-ghafilin, dukkan mutumin da yayi salla a cikin dare da aya 100 to ba za a sa shi ba daga cikin wato gafalallu, ba zaka shiga cikin gafalallu, sai kai ne ka tashi zaka yi sallar dare ka yi salla da aya 100 to ka huta daga cikin gafalallu, kenan zaka shiga cikin wazakirina Allah kathiran wazakirati. Kuma aya 100 idan ka duba duka sura nawa ce zaka gama, wata sura guda biyu ce ma in ka sarko kasa kasa irin sura masu ayoyi 50 sura biyu zaka gama wato ta ishe ka, in ka zo dan kasa kasan ma kuma surori wasu kadan ne, shi abinda ake so dukkan abinda ka iya kai da shi ya ishe ka, ya ishe ka, ba dole ba kai ka sama kanka cewa a kai kullun zaka qiyamul layli a gidanka sai kai sabka ko kuma a masallacin ku yi kun yi sabka, duka wannan ba bai da daga cikin wato abinda zaka dora ma kanka ne abinda wato baka iya ba, abinda ka iya ya kamata kai sallah da shi. Haka wa kana ahyanan, wani lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yaqra'u fi kulli raka'a, ya kasance yana karanta a kowace raka'a qadara 50 aya aw aksar, gwalgwadan wato aya 50 ko kuma sama da haka a qiyamul laylin shi, kowace raka'a idan yazo zai karanta gwalgwadan aya 50 ko kuma ya karanta wato sama da haka, wa taratan yaqra qadara qadara ya ayyuhal muzammil, wani lokaci kuma zai karanta gwalgwadan suratul muzammil, suratul muzammil aya 20 ka gani, kenan wani lokaci yana ja wani lokaci wato bai ja. Wa ma kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli al-layla kullah, sai malam yazo maka wata mas'ala kenan nan duka kan abin da yake karantawa ne, sai yazo maka kan wani bayani cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama fa bai kasance ba yana yin qiyamul layli duka dare, misali duka daren kawai tun daga bayan isha in ya mara qiyamul layli har sai al-fajr ya ke to, a'a bai kasance ba, ba halin shi bane wannan, zan muga abin lokaci ne ma aka same shi yayi duka daren sallah, wanda kuma ya ishe mu wato hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yayi yama wasu wato rarauka akan dai yazo ya ce shi bai yin army, dai yazo ya ce azumi zai yi kullun, dai yazo ya ce shi kawai yanzu qiyamul layli ne, ko qiyamul layli kullun zai ringa yi, saboda wasu ga annan yanda wai ibadun sahabbai suke da annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya ce musu ina wa annan wanda suka ce kaza da kaza da kaza, aka kira su yace to ni ina yin azumi kuma wata rana banna azumi ina shan ruwa, haka kuma ina kwantawa in yi barci kuma in tashi in yi qiyamul layl, haka kuma ina arman mata. Kenan duk wanda ya janye faman ragiba an sunnati falaysa minni, duk wanda ya zamanto ya nisanta daga abin da ya shafi sunna annabi sallallahu alaihi wasallama, to bai daga cikin tarata tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama. Kenan nan shine yace wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli layla kullu, annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana sallata duka daren shi wato a cikin sallah shi ne yace illa nadiran, sai wani lokaci wato wanda yake bai kai ba alissa ba. Faqad raqaba Abdullah bin Khabbab bin al-Arath wa kana qad shahida Badr, wato Abdullah bin Khabbab ya kirdari kuma ya kiyaye wato abin da ya shahi sallah annabi sallallahu alaihi wa sallama, wa kana qad shahida Badr ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, aqiyas shahiriya halarci wato yakin Badr tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama. Yake cewa nan bai kaba hadisin ne ko kuma yan hadisin da raqabtu annabiyyi sallallahu alaihi wa sallama al-laila salla al-laila kullu aw kama qala sallallahu alaihi wa sallam, nan kuma bai kaba hadisin yace ka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-lailata kullaha, anan wa yake da nusha wanda yake hadisin kenan, akwai khata ne kenan a wannan nusha wanda take hannu. Kina hadisin da yazo cewa ya kiyaye cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sallaci wato daren shiga baki daya duka daren, wa fi lafzin fi lailatin sallaha kullaha, a wani dare a cikin wani dare wanda ya sallace shi duka daren gabaki daya, hatta kana ma al-fajr hasidi idan zamanto tare da ketawa al-fajr, falamma sallama yayin da ya sallama min salatihi daga sallan nan qala lahu khabbab, shi Abdullah ibn al-Khabbab yake ce mishi ya rasulullah ya ma'aikin Allah, bi abi anta wa ummi zan fanshe ka wato tare da mahaifiyata da mahaifina, laqad sallaita al-laila salatan ma ra'aytu sallaita nahwaha, wato yace ka yi sallah wata sallah a cikin wannan daren ban gane ka ba kana yin irin wannan sallah, fa qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mishi ajal e kwarai ku nayi haka ne ban kasance ba ina yin ta, innaha salatu ragaba war rahaba, wato sallah ce ta abin da ya shahi wato kwadayi da tsoratarwa, shine yace wa inni sannan kuma ni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisal, wato na tambayi ubangiji na Allah subhanahu wa ta'ala wasu abubuwa guda uku, wato kenan a cikin daren nan da ya sallaci wato duka daren nashi gabaki daya ya tambaye annabi sallallahu ya tambaye Allah subhanahu wa ta'ala wasu abubuwa guda uku, yace fa'atani isnaini wa mana'ani wahida, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma annabi sallallahu alaihi wa sallam abu guda biyu cikin wanda ya tambaye shi sannan kuma ya hana shi abu guda, wasu abubuwa ne shine yace sa'altu rabbi alla yuhlikuna bima ahlaka bihi al-umam qablana wa fi lafzin alla yuhlika ummati bisana, wato ya tambayi Allah subhanahu wa ta'ala da cewa kada ya halakar da al'umma shi kamar yanda ya halakar da wasu al'ummomi wato wanda suka zo gabanin mu, zamu gani al'ummomi da yawa wanda a cikin alqur'ani zaka ga kissansu Allah subhanahu wa ta'ala idan ya tashi halako su gabaki daya ake halaka al'umma gabaki daya, ya ishe mu misali mutanen annabi Nuhu, ya ishe mu misali mutanen annabi Salihu, annabi Salih, mutanen annabi wanda dai suka tsira, annabi Lut wanda su aka jirkice su gabaki daya wanda suka tsira wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bada misali sune mutanen annabi Yunus, sune suka tsira he da za a musa halaka duka kowa ya tashi yi imani gabaki daya da suka ga abu ya zo sai suka yi imani suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, ko kuma a wani lafazi annabi sallallahu alaihi wa sallam wata riwaya da tazo cewa kada Allah ya halaka da al'umma shi da wato abin da ya shafi fari shine sana ayi fari ya zamanto ya halaka da al'umma gabaki daya, mun san idan yunwa ta zo wato komi ya tsaya sai mutane su halaka saboda yunwa, kenan abu na farko da ya tambaye Allah subhanahu wa ta'ala, sai yace fa afaniha, sai Allah ya bashi wannan, shi yasa al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin alƙawalin da Allah ya yi cewa ba zai halakar da su gabaki ɗaya tashi guda, haka kuma can yake faffada cewa wa ma kana Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kasance ba ya halakar da ku alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cikin ku wama kana allah mu'azibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azibahum wa hum yastaghfirun kuma haka allah subhanahu wa ta'ala ba zai halaka da ku ba alhali kuna cikuna yi istighfari kenan wannan al'umman matakar za ba za a gushe ba a cikin al'umman nan akwai masu istighfari to ba za ta halaka ba allah subhanahu wa ta'ala ba zai halaka da mu gabaki daya ba haka kuma abu nabi yace wa sa'altu rabbi azza wa jalla alla yuzhir alaina aduwan min ghairina haka ya tambaye Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ba ma wato wani aduwi ya zamanto ya samu nasara akan su matakar musulmai suna da hadin kai to ba za a samu ba wani enemy ya zo musu rishin rarrabuwan nan da ake samu shine ake samu a samu wasu daga cikin munafukai su kai labari su yi kaza a samu aduwi ya iso muku wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wa sa'altu rabbi azza wa jalla alla yulbisana shi'an famana'aniha sai abu na uku ya tambaye Allah subhanahu wa ta'ala kada ya zamanto wato ya rarraba al'ummashi Allah subhanahu wa ta'ala shine abin da bai baba annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi a cikin hadisi cewa wannan al'umma zatta rabu kaso 73 dukkan wannan kasan suna cikin wuta banda kaso guda shine kasan da mutanen da suka kasance akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabban shi kenan wanda suke kan manhajin aqida salima aqida ta ahli sunna wal jamaa kenan a gurguje wannan hadisin da malam ya kawo shi misali dan ya nuna mana cewa wani lokaci annabi yayi sallah duka da ran shi gabaki da kayamul layl haka kuma wa kamal layla bi ayatin yuraddiduha hatta asba aka samu kuma wata rana ma yayi cika duka daren shi ya kiyamul layl kuma da ni da aya guda ce kawai ita mimitata ita ce in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim wato ya ubangiji idan zaka azabtar da bayinka ko kuma idan ka azabtar da su to fa innahum ibaduk to su bayinka ne kun kuma ka gafarta musu to kai ya Allah subhanahu wa ta'ala magwayi ne wato mai hikima kan wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ta meme ta wannan aya malam yace biha yarka da ita yake yin ruku'i wa biha yasjud wa biha yadu da ita yake sujjada idan yayi ruku'i ma ita yake karanta idan ya dago ita yake karanta idan ya koma sujjada ita yake karanta duk inda ake addu'a wannan aya yake karantawa in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim falamma asbaha qala lahu abu dharr radiyallahu anhu ya rasulullah da aka waye gari Abu Dharr ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam ko yace mishi ma zilta taqra hadhihi al-aya hatta asbahta tarka'a biha wa tasjudu biha wa tad'u biha wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullahu law fa'ala hadha ba'duna lawajadna 'alayhi yake cewa ya rasulullah baka gushe ba kana karanta wannan aya kai da ita kake sujjada da ita kake ruku'i da ita kake kaza alhali kuma Allah subhanahu wataala ya sanar da kai alqur'ani gabaki dayan shi yace da a ce wani ne daga cikin mu yayi wannan abin da mun tuhumce shi amma kai ne kai faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi inni sa'altu rabbi azza wa jalla ash-shafa'ata li ummati ku duba ku gani wannan ayat da yake raddadawa yake tayi duka menene yake roko yana neman roko ne na ceto da al'ummashi yace na roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya bashi ceton al'ummashi shine fa ataniha sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ceton sannan kuma annabi yace wa hiya na'ilatun insha Allah liman la yushriku billahi shay'a sannan wannan ceton zai shafi kowa da kowa dukkan mutumin da ya zamanto bai gama bautan Allah da wani idan ka zamanto bakka shirka da Allah subhanahu wataala bakka hada bautan Allah da wani to wannan ceton nan annabi sallallahu alaihi wasallam zai haukan ka zai same ka shine kuma na cewa dukkan mutumin da ya zamanto bai shirka da Allah subhanahu wataala ba zai dawoma ba auta ko da ka shiga wuta akwai lokacin da za a zamanto an gudda ka in kuma Allah subhanahu wataala kuma ya maka rahama ma wutan ma baka gani ba shiga zakai aljanna zaka shiga kai sai kenan wannan ceto ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya roka ma wato al'umma anan dai mahallin shahidi shine ba laifi iya gurgurdan abin da ka iya misali izihi dai kai iya abin da zan mu dauka a ciki kenan izihi dai kai iya akai karatunka to ba laihi ka tashi da wannan izinin da kai ta meme tashi a cikin qiyamul lailaka tun daga suratul aala he kazo nasi ka kara nasi he kazo aala nasi he kazo he har sai ka kai wani adadi in yaso ka je kai wato wutirin ka kinan wannan duka kana iya in aya dai kai ma kai wato shi ma ba zai zamanto ba wato abin laumi akan ka gurgudan abin da zaka iya gurgudan abin da zaka wato kawo sai mallan yake cewa wa qala lahu rajul wani mutum ya fadi ya rasulullahi yake cewa ya ma'aikin Allah inna li jarun yaqumu al-lay ina da wani makwabci yana tashi cikin dare wala yaqra illa qul huwallahu ahad shi idan ya tashi cikin dare bai karanta komai sai qul huwallahu ahad yuraddiduha yake ta maimaita ta la yazidu alaiha bai ya kara wata sura akan ta ka annahu yuqalliduha fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi wanda ya kawo labarin wajen annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yana nuna irin qulwallahu ahad kadai shi wannan zai zamanto yayi ta qiyamul layli da ita kamar ya kallala sha'anin ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi wallazi nafsi biyadihi na rantsi ta wanda wato ran shike hannuna innaha la ta'jilu sulsul qur'an yace wannan qulhuwallahu ahad kwatan kwacin wato kashi ɗaya ne cikin uku na alqur'ani misali kenan kwatan kwacin kamar izihi 20 ne alada misali ka karanta qulhuwallahu ahad kamar ka karanta izihi 20 ne alada na cikin alqur'ani shine yace sulsul qur'ani kenan in ka karanta ta sau uku alqur'ani ga baki ɗaya to shi yasa mutane diya zaka gani wannan sura tana burge su saboda sura ce wadda take tumbatsa da lada sura ce kuma wadda take tsarkake Allah subhanahu wataala kan tsarkakewa kace Allah subhanahu wataala dai ne Allah abun nufi da bukata Allah bai aifa ba ba a aike shi ba Allah bai da wani tamka bai da wani wanda zai taimaka mishi a wurin ikhlasi ne kawai a cikin wannan sura tsarkake Allah subhanahu wataala shi yasa da yawa daga cikin sahabbai kamar yanda aka rawaito cikin sahabbai wani daga cikin sahabbai ya kasance idan yayi sallah sai ya karanta qul huwallahu ahad tukun yayi rukui misali yanzu malam ibrahim zai yi sallar isha bayan ya karanta wata sura kuma yayi karanta qul huwallahu ahad raka'a ta biyu ma haka in ya karanta wata sura kuma yayi karanta qul huwallahu ahad har sai aka kawo karan shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallama aka ce shi wani ba haka yake mana ya yake mana haka eh aka tambaye shi dan me yasa wato kake yin haka yace wallahi yana son ta ne yace to Allah subhanahu wataala kana tare da abin da kake so yana tare da abin da yake so kenan wannan sura ce wanda take sura ce mai girma kenan nan muka zo abin da ya shafi karshen wato salatul layli sai kai tsaye kamar yanda muka ce tartibin malam akan littafin shi ya jero mana sallah ce jere bayan jere sai yace salatul witr idan kai qiyamul layli didda sallar dare kana iya ka kiraye ta da wutiri gabaki ɗayan ta kamar yadda a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu salatukum ij'alu akhir salatukum bil layli witra aw kama qala ku sanya ƙarshen sallar ku wato a cikin dare ta zamanto wato wutiri shine malam yace kana sallallahu alaihi wasallam yakra fi rak'atil ula subbih isma rabbikal aala wa fi thaniya qul ya ayyuhal kafirun wa fi thalitha qul huwallahu ahad wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai wutiri da aya uku da rak'a uku rak'a ta farko sai karanta subbih isma rabbikal aala rak'a ta biyu sai karanta qul ya ayyuhal kafirun rak'a ta uku sai zamanto ya karanta qul huwallahu ahad wani lokaci wa kana yudifu ilaiha ahyanan qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas wani lokaci kuma a rak'a ta uku sai ya karanta ya kara da qul huwallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq da qul a'udhu birabbin nas wa marratan wani lokaci kuma qara'a fi rak'atil witr bi mi'ati aya minan nisa zai witri annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta aya 100 cikin suratul nisa to wannan kenan menene yake nuna mana abin da yazo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana karkaranta wannan kuma babu laifi kai ma idan ka samu ka karanta wata sura in ka karanta yayi amma wannan shine wato abin da yazo sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake yin wutiri akwai sufofi na wutiri kala biyu akwai na ka gama su gabaki daya akwai kuma na karaba su misali irin yanda mafi yawa da ya shahara anan wajen ake yi rabawa ake za a yi rak'a biyu sai a salanci sai a tashi a yi raka'a daya to idan zaka gama su raka'a uku ya zakai eh zaka huce gabaki daya bakka zama kai raka'a daya kana sujjada ta biyu daga zakai ka tashi kai raka'a ta biyu ita ma kana sujjada ta biyu dagowa zakai baka yi ba zaman tahiyya a tsakan su baka yi ba irin sallar magriba kenan kai a raka'a ta karshe zakka zamna sai kai tahiyya ku salanci kuma kana iya wuturi da raka'a biyar kana iya yi da bakwai kana iya yi da uku ya zakai da biyar kai biyar in gabaki da ya ta karshe ka zamna sai a karshe ka zamna bakwai wa sai a karshe ka zamna kenan dai ya zamanto in dai gama zakai to sai wancan karshe ka zamna in kuma rarraba zakai wanda rarraba wai tahi zamantawa zahi saboda wato yanayi na in baka jin fawa sai ka je kai niyyar zakai da bakwai kuma tsari ya kama ka na sallah to kaga ya zakai to ka gani ko kina amma kai biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa addini ya ka sauki a komi yace salatul layli masna masna kai biyu 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 in har wallaka ta kariya da biyu kai je ka saki har wallaka dawo in kana da bukata ka je ka zo ka ci gaba amma ka dauko zakai wuturi da bakwai ko kuma da taran gabaki dai ko kuma da wani da 13 kaga ka dauko babban aiki sai wanda ya shirme ya jimre tayye sai malam yace amma bari mu yi da wannan sai mu tsaya lokai lokaci lokacin ya kai malam yace amma raka'atani ba'dal wutr ga wasu rakoi kuma guda biyu bayan sallar wutri idan kai wutri kana yin wata sallah kai wutri cikin dare kana yin wata nafila a cikin daren misali an zuwa yin qiyamul layl sai aka yi wutri shin kana iya tashi ka saki wata nafila ita ce wallan nan ya kawo wani saboda abu ne wanda da yawa wasu ya nisanta gare su cewa bayan wutri kawai ba ka yi ba wata sallah koda ka tashi sai dai in kaman misali kamar wasu na tambaya misali yanzu kai ne ka zo ka yi sallar tarawihi da ake kira asham yanzu dake muna bambantawa asham da qiyamul layl kuma kana so kai qiyamul layl malamai suna cewa ka ci gaba kai to akwai bayan kai wutri wasu rakoi guda biyu wanda suka zo shine malam yace amma rakatani ba'dal wutri fa kana yakra fihi ma idza zulzilatil ardi wa qul ya ayyuhal kafirun wannan rakoi bayan wutri annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya kasance yana karanta idza zulzilatil ardi zilzalaha da kuma qul ya ayyuhal kafirun to abinda zai kawo sunna annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi suke zawwa kuma ingantattu wannan hadisi ne wanda yake wato ingantacce ya tabbata cikin sahihu muslim sai wani hadisi yazo kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi cewa ij'alu fi salati akhir salatikum witra fil layl witra ku sanya karshen sallar ku a cikin dare ta zamanto witri to kuma nan yazo da rasu rak'o'i bayan witri to ya za a gama wannan hadisi duka kuma wannan hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito shi wannan Imam Muslim ya rawaito shi duka hadisai ne sahihai na'am a wutri kawo ka sa wu karshen sallar ka wutri annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma na aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a biyu bayan wuti Imam Al-Albani da farko kafin ya samu wani hadisi da yazo wannan masalar sai yace yayi tawakkufi bisamban mi zai rajaha duka sun inganta ko wanne ya inganta sai daga baya ya samu wata ruwaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana umarta cewa ayi raka'a biyu bayan wutri babu laifi sai ya nuna cewa wancan yana nan hukuncin harko da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya karshen sallar ku ta zamanto wutri raka'a daya kenan wato yana nan akan istihbab an hiso kai haka nan amma kuma in ka kara ma ka tashi kai raka'a biyu kuma bayan wutri wannan ma baka da laifi wallahu ta'ala a'la wa a'lam kenan nan ne abin da ya shahi wato karshen wutri Allah mu tsaya daga nan ko mu rike salat akwai salatul layl akwai salatul jumu'a salatul idaini salatul janaiza safa da na'am lokaci ya tayi da wannan insha Allah dai da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya shahi shi daga cikin zakatunmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين